Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. Hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka FBI ta ce bata ɗebe ta'addanci a zaman dalilin mummunan harin da aka kai a tashar jirgin sama da ke birnin Fort Lauderdale da ke jihar Florida jiya Juma'a ba. Jami'in hukumar ta FBI George Piro ya faɗa wani taro da manema labarai cikin dare ɗazu kenan a nan Amurka cewa hukumar tana bincike duk wata kafa ciki har da ta'addanci a zaman hujjar kai wannan hari. Jami'an tsaro waɗanda suke riƙe da wadda ake tuhuman sun ce sunansa Esteban Santiago, ɗan shekaru 26 da haihuwa wadda ya sauka tashar daga Alaska jiya Juma'a. An haƙiƙance ya buɗe wuta a tashar ya kashe mutane biyar ya jikkata wasu takwas kamin a kama shi. Jami'in na FBI ya ce maharin yana ɗauke da bindiga irin ta hannu mai ƙuri'a-ƙuri'ar sarrafa kanta. An gano cewa mutum ɗaya da ake zargin da kai hari a tashan tsohon soja ne a rundunar tsaron ƙasa da ake kira National Guard a sansaninta da ke Puerto Rico. A bara, a ƙashin kansa ya je asibiti ya nemi a auna hankalinsa bayan da ya ce yana jin ana gaya masa ko ba shi shawarwari ciki har da ya shiga ƙungiyar ISIS. Santiago sojan Amurka ne a Iraki na tsawon watanni 10 daga shekara ta 2010 zuwa 2011. Daga bisani ya shiga rundunar tsaro ƙasa da ke Alaska jihar da tafi kowace girma a nan Amurka kuma wacce take can da nesa. Ya yaki a rundunar daga shekara ta 2014 zuwa watan Agustan bara. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ƙudiri aniyar gurgunta zaben Amurka da aka yi ba da jimawa nan ba cikin watan Nuwamba, ya kuma muzanta tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Daga bisani ya tsaida shawarar taimakawa Donald Trump kamar yadda aka gani a bayanan sirri da hukumomin leƙen asirin Amurka suka fitar jiya Juma'a. Hakanan mun ayyana cewa shugaba Putin da gwamnatin Rasha sun fi son shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump. Rahoton ya ci gaba da cewa Putin da gwamnatin Rasha sun yi ƙoƙarin su taimakawa shugaban Amurka mai jiran gado ta inda duk suka samu damar yin haka. Manyan hukumomin leƙen asiri na Amurka uku ne suka saki rahoton sa'o'i bayan da shugabannin hukumomin suka yi bayanin sirri ga shugaban na Amurka mai jiran gado Donald Trump a birnin New York. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama, wanda ya bada umarni a gudanar da binciken ranar Alhamis, ne aka yi masa bayani kan sakamakon wannan bincike. A cikin rahoto da duka hukumomin CIA da FBI suka ce suna da cikakken ƙwarin gwiwa kan sakamakon binciken da suka gudanar. Hukumar ta uku mai leƙen asiri ta na'urori da ake kira NSA ta ce ta goyi bayan matsayar takwarorin ta biyu, amma ƙwarin gwiwar ta kan sakamakon binciken bai kai matsayar da takwarorin nata guda biyu suka bayyana ba. Trump ya kira bayanai da aka gabatar masa a zaman mai ma'ana, amma a cikin wata sanarwa da ya fitar daga bisani ya ce duk wani ƙoƙari da Rasha ko wasu ƙasashe suka yi na yin katsalandan cikin zaɓen na Amurka daga ƙarshe ƙoƙarinsu ba shi da wani tasiri kan sakamakon kan makoma ko sakamakon zaɓen da aka yi cikin watan Nuwamban bara. Jiya Juma'a a hukumance wakilan majalisun dokokin Amurka suka wato ƙidaya ƙuri'un wakilan zaɓen shugaban ƙasa da a turanci ake kira Electoral College, wadda ya tabbatar da Donald Trump a zaman shugaban Amurka na 45. Ƙidaya waɗannan ƙuri'u shi ne mataki na ƙarshe na halatta sakamakon zaɓen na Amurka da aka yi ranar 8 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Hakkin mataimakin shugaban Amurka ne ya tabbatar da ƙidaya waɗannan ƙuri'u, wadda hakan yake nufin cewa mataimakin shugaban Amurka mai barin gado Joe Biden ya jagoranci ko kuma shi jagoranci zaman haɗin gwiwa na majalisun biyu da aka jiya. Lokacin da ake ƙidaya ƙuri'un, wakilai daga majalisar wakilai sun ƙalubalanci sakamakon zaɓe daga aƙalla jihohi 10, saboda an samu ƙorafin cewa an danne wasu 'yancin yin zaɓe da kuma zargin cewa Rasha ta yi amfani da kafofin sada zumunta wajen karkata sakamakon wannan zaɓe. Dokokin ƙasa sun buƙaci cewa idan wakilai daga majalisar wakilai suka ƙalubalanci sakamakon zaɓe, ana buƙatar ɗan majalisar dattawa ɗaya goyi bayan matakin kamin a yi muhawara a kai. amma a jiya duk lokacin da ƴan majalisar wakilai suka kalubalanci sakamakon zabe sai takwarorin su daga majalisar dattijai su yi shiru saboda haka sai mataimakin shugaban na Amurka Joe Biden ya ayyana cewa ba za a yi muhawara ba a ƙarshe lokacin da kidayar ƙuri'un ƴar majalisar wakilai Maxine Waters bakar fata ƴar Democrat mai wakiltar jihar California ta roki akalla senator daya tashi goyi bayan kalubale da ta yi a martani senatoci ƴar Republican suka yi ta ihu na rashin amincewa hakanan masu zanga zanga sun halarci zaman a bangaren da baki suke zama an kori da dama daga cikin su saboda halayyar su na hana gudanar da aikin majalisa da karshe ƙuri'un wakilan zaben shugaban ƙasar ya nuna Donald Trump ya samu ƙuri'u 304 Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ta samu ƙuri'u mai tanda 27 wakilan zaben shugaban ƙasa bakwai sun kada ƙuri'un su domin nuna rashin amincewa ga wasu ƴan takara daban mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana Donald Trump a zaman wadda ya lashe zaben bayan da aka kida ƙuri'un An jima kadan ne ake sa ran shugabannin Afirka za su hallara a birni Accra na kasar Ghana don su halarci bikin rantsuwar kama aiki na sabon shugaban kasar Nana Akufo-Addo da zai karbi ragama daga shugaba mai barin gado John Dramani Mahama bayan wannan rantsuwar shugabannin garkashin jagorancin da ECOWAS ta dora shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za su yi zama don daukar matakin warware takaddamar shugabancin Gambia inda shugaba Yahaya Jammeh ya ki amincewa da ya sauka daga mulki bayan Adama Barrow ya lashe wannan zabe matakin da shugabannin ka iya dauka zai iya kaiwa ga matakin karfin soja kamar yadda tun farko kungiyar ra'ayin tattalin Afirka ta yamma wato ECOWAS ta nuna alama Ya Jammeh dai ya yi watsi da barazanar ta ECOWAS da nuna hakan tamkar kaddamar da yaki ne akan Gambia. Ga karin bayani da kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya tattauna da yi da Adamu Nasiru Adamu Elikaya.
Lalle za a tattauna a su kasashe da suke da hannu akan wannan magana yayin da suka gama bikin rantsuwa ta sabon shugaban Ghana. Ana sare za su tattauna akan matakin da suke ganin za a bi don warware wannan matsala da ta taso a kasar Gambia.
Kwanakin baya shi shugaba Buhari ya je can birnin Banjul da wasu shugabannin Afirka. Wannan ya nuna wannan tattaunawar ta gaza cimma nasara kenan.
A yi wannan mataki na farko kenan da aka fara yi. Kar ka manta cewa bayan wannan ziyara shi a matsayinsa wanda kungiyar haɗin kan yammacin Afirka wato ECOWAS ta dora wannan warware wannan matsala shugaba Muhammadu Buhari ya tura ministansa na harkokin kasar waje ya haɗu da abokin aikinsa na Ghana wanda yake shine kamar mataimaki kuma so wasu shugabanni na ministoci na nan yammaci Afirka suka kafa kwamiti na musamman don a je a fara gini tun daga ƙasa amma fara gano matsaloli da ke tsakanin shugabannin guda biyu a kuma fahimci ya za a yi a daidaita a tsakaninsu kafin su manyan shugabannin su zauna saboda haka fatan mu shine watakilan suka samu yanke shawara za su ci gaba da za a yi aure tun da lokaci kusan kurewa yake tai
a gaida Nasiru a Faransa kuriyar neman jin ra'ayin jama'a yana nuna cewa shugabar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ko masu zafar kishin ƙasa Marine Le Pen ta fara bayyana inda za ta fi ba da ƙarfin manufofin harkokin waje idan ta samu nasara a zaben ƙasar waɗanda za su hada da hada ƙarfi da hukumomi a Washington da Moscow su yaƙi matsanancin ra'ayin addinin Islama da kuma ɓullo da sabuwar dangantaka ko manufofin ɓullo dangantaka da ƙungiyar tarayyar Turai za ta kuma zurfafa dangantakar ƙasar da ƙasashen Afirka Renom Faransa. A wata hira da manema labarai masu magana da harshen Turanci a Paris kan batutuwa da dama Le Pen ta kare guguwar canji da take kadawa a Turai da Amurka wacce ta tunkuɗe sanannun 'yan siyasa wannan ra'ayi na canji yana daidai da irin manufofin jam'iyyar ta National Front Party ko NFP a takaice hakanan ta tabo siyasar cikin gida ma wato cikin gida waɗanda suka hada da sukar da ta yi wa bankunan kasar waɗanda suka ki bata rance saboda tafiyar da yakin neman zabenta lamari da ta kira abun kunya hakanan ta yi kira da ayi garan bawul ga yawan wakilan majalisar dokokin kasar ta wajen rage yawan su
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Amma a bari ya wuce ki da rabon rai. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Muna miƙa dambun gaisuwa na wannan fili na abari ya huce zuwa ga ƴan majalisar abari ya huce irin su Sani Idris Dambatta da Abubakar Malami, sai Salisu Hassan na duniyar computer tare da Kabir Bello Dadi, sai Muhammad Gama Sani, sai Ahmad Tijani Bauchi da Ahmad Ahmad tare da Halima Aminu, sai Jamil Ibrahim na Saudi Airlines tare da Yakubu Kabira Bauchi, sai Aminu Sani Daura tare da Umar Bello na babban bankin Najeriya wato Central Bank, sai Yusuf Aliyu Yana tare da Muhammad Manga Kobi na asibitin Bayara, sai Lawal Toro First Bank Nigeria Limited tare da Hussein Ali Imam, sai kuma masu sauraron mu Musa Abdullahi Yahuza tare da Safiyat Muhammad Sani tare da Ashiru M Umar, sai Murtala Ibrahim tare da Abubakar D Waziri, sai Abubakar Kasim da Kabiru Go Downs Japanese tare da Amina Baba Suleiman, sai Sanusi Mukhtar na kamfanin Quilts Fall Limited, sai Yahaya Sani tare da Muhammad Anas Abubakar, sai Gambo Salisu Ya'u, sai Aminu Muhammad Bike tare da Bin Hussein Almadadi, sai Abubakar Isa Dan Dago tare da Mustafa Kanya, sai Suraj M Ayiye tare da Zainab Nasir Muhammad, sai kuma gaisuwar Sunusi Muhammad Sani tare da Honorable Bashir Aibo, sai Awwal Muhammad da Idris Abdul Aziz, sai kuma Sanusi B Kira tare da Anas Tukur, sai Babaji Idris da Agus Durajak, sai Lawan Dahiru tare da Shitu Ahmed, sai gaisuwar Misbahul Khair S Ahmed tare da Muhammad Ajilanga, sai kuma Tukur Abakar tare da Abdulrahman Ibrahim, sai Abdulsalam Musa da Inusa Usman, dukanku da fatan kuna nan lafiya.
حوشة صغيرة كفاية علينا كفاية علينا حوشة صغيرة
gaba sai gaisuwar masu sauraron filin a bari huce Hussein Allah Abdullahi dan Amarya da Abu Lai Lawal na yaya mashi sai Nura Abdu Bello tare da baba Balarabe sai Amar Abdullahi da Isa Ajasu sai kuma Sa'ad Musa da Salihu Ahmad Imam Abubakar tare da Polytechnic Bauchi sai Nura MC Dorayi a kanan dabu tare da Muhammad Malum sai Umar L Umar da Abubakar Abul Khulafa'u Yahaya sai Ya'u Garba Mashima Zakariya tare da Nuhu Ya'u sai Abdul Fatah Timatu da Kadiru Suleiman haka kuma muna miƙa dambin gaisuwa zuwa ga Jibrin Juma da Surajo Agata Gaya sai Manu Umar da Narasulu Urulwan sai Muhammad Dokaji tare da Ahmed Sani na UBE a Bauchi sai Abdu Malik Malik san tare da Aliyu M Adamu sai kuma Abdullahi M Gicci da Aminu B Muhammad Jada tare da Shuaibu Baban Bagi sai Rabiu dan Asabe da Aminu Usman Dakin Gari sai Bara'u Idris da Rabiu Ahmad sai Adamu Rafa tare da Nasir Umar sai Ahmad Amnas na fata na faɗi sunanka daidai sai Yusuf B Abubakar da Rilwan Ibrahim UST Bako tare da Ahmed Garba sai Dahiru Yusuf Shuaibu da Abubakar Tanko Ahmed sai kuma Muttaka Dalla da Abubakar Yako tare da Dalla da Abubakar da Samba Joji Kandauda sai kuma gaisuwar Shafi'u Idris Musa da Akilu Aliyu Usman sai Ibrahim M Lawan da Muhammad Tukur Tsabari Ringim sai Habibi Driver tare da Salihu Muktari sai gaisuwar Umar Sani da Murtala Audi Gangara sai Bash Officer tare da Umar Babuji sai Saminu Shuaibu Gwarmai tare da Alhassan Buhari Yusuf sai Alhaji Bala Mika da Buhari General General a Kaduna sai Sadiq Haruna Zonal tare da Yahaya Kura sai Nasiru Sadi Dutsen Amari tare da Yahaya A Umar sai Ahmad Rima da Aminu Lawal Kirau sai Bala dan Masalin Koptara da Abdulrahman Adam Abubakar sai Muhammad Balarabe tare da Sani Suleiman S Daga da fatan kuna nan lafiya kamar da yadda aka ji a yau muna tare ne da mawakan da ake kiran su Al-Balabul Sisters yan kasar Sudan ko da yake wasu daga cikin su suna zaune a nan birnin Washington DC ne muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Mansi Lawal sai Muhammad Sani Muhammad tare da Abdullahi Baffayo sai Amin Abdulkadir Gunduwa sai Sadiq Umar da Hussein Ebello dukkan ku da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu shugaban majalisa Ismail Umar Bima mai gombawa sai shugaban kungiyar murayar talaka Zaidu Bala Kofa Sabuwa da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga basaraken gauraye wato Matthew Garba a garin Kaduna da fatan kana nan lafiya muna gaida Yahuza Sahabi dan dide sai awwal kan giwa tare da masu sauraron mu Hassan Muhammad dan Buramna Muradun sai Sade Saidu Daura da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga shugabar mata Hajiya Gambo Mamman Gusau a birnin Zazzau da fatan kina nan lafiya sai gaisuwar Balarabe Yusuf Babale Gajida tare da Dama Tahiru dan Agaji sai gaisuwar Hajiya Binta Kaura tare da Dr. Nasir mai magani birnin Kebbi sai kuma dimbin gaisuwa zuwa ga Anas Hoja shi ma a birnin Kebbi da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Yusuf Binanci tare da mai sauraron mu Aliyu Muktar Umar Daya Gauran sai kuma Abdul Samad Kabiru Musa tare da wato Awal Ibrahim sai Muhammad dan Tijo tare da Habibu Ibrahim sai Alhaji Umar Gidado Gumi PRO na kungiyar murayar talaka sai kuma Usman da Mu'alero tare da Madassir Sani birnin Kebbi sai Mansur Almu da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga Hafiz Balarabe Gusau tare da masu sauraron mu Sanin Shaga a Katsina birnin Dukko dukan ku da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga barista Dallami Alhaji Wushishi tare da iyalansa Aida Ai Amina jihar Niger Nigeria sai gaisuwa barista Isiaku Barau shi ma dai a nan jihar Niger da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Abdulhamid Umar sai Shamsudir Duwan tare da Yahaya Tanko sai Yusuf Dabo Mataye da Kamilu Ibrahim sai Idris Bappa tare da Muhammad Ya'u Musa dan Janku sai Yahaya Umar da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Sabaru Jamil Muhammad tare da Mansur Isa sai Kamilu Hussein tare da Awal Aminu sai kuma Kurma Gwanin yan mata ina fata na fada sunanka daidai abinda ka rubuta kenan da jiki sai Bello Tudu Sakkwato tare da Ibrahim Abdulhamid da Gudidim Baba sai gaisuwar Muktar Aliyus da Sadiq Mansur Balarabe sai Halima Muhammad tare da Aliyu A Suleiman sai Aliyu M Said Tijani Kubu sai Salim Salmanu da Hujjatullahi Umar Ungogo tare da Ukashatu Ajuba sai Hamza Sabo dukan ku da fatan kuna nan lafiya Mashena Ma sauraro zamu da sa'aya sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai mu
Madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu ne yanzu ga labaran duniya amma a takeice.
Fadar White House shugaban Amurka ta umarci dukkan jakadun ƙasar ƴan siyasa su mika takardun barin aiki nan da 20 ga wannan wata ranar sabon shugaban Amurka zai kama aiki. Wannan ita ce al'adar inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby jiya Juma inda ya tabbatar da cewa jakadun Amurka waɗanda ba ƴan siyasa ba su ne kusan kashi 70 cikin 100 na jakadun ƙasar a ƙetare za su ci gaba da aikinsu inda suke. amma ya bayyana amma karkashin wannan umarni shine bayanai da ake bayyana cewa jami'ai masu shirye-shiryen karbar mulki na shugaba mai jiran gado Donald Trump su suka aike da sako ta kafofin diplomasiya suka umarci illahirin yan siyasa da aka nada jakadu karkashin gwamnatin Obama su tabbata sun mika takardun barin aiki mataki da jaridar New York Times tace ya saba al'ada kasar jami'an a Bangladesh yan sandan kasar jiya Juma'a suka ce sun harbe suka kashe mutumin da ake matukar zargi game da mummunan harin da aka kai a wani wurin cin abinci dake birnin Dhaka a bara jami'an kasar suka ce Nurul Islam Marjan shine ake zargi a zaman kanwa'uwar gamin harin da aka kashe mutane 20 da aka yi garkuwa da su waɗanda galibin su yan kasashen waje ne Haka nan mun kawo muku labarin cewa hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce bata ɗebe ta'addanci a zaman dalilin mummunan hari da aka kai a tashar jirgin sama dake birnin Fort Lauderdale dake jihar Florida jiya Juma'a ba.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.